Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkanku da sake saduwa da ku a wasu rubutu tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 27 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai.
To hawa Rasha ta ce ta kawo ƙarshen binciken kungiyar sojojin hayar nan ta Wagner wadda ita kuma za ta mika manyan makaman yakin da ke wajenta ga sojojin Rasha. Yan sandan Turkiya sun ƙara ƙaimi a fatattakar mambobin kungiyar ɗan luwaɗi da matugo da dangoginsu. Sannan kuma a karan farko wata ƴar asalin China ta zama magajiyar garin Toronto na ƙasar Canada.
Kanin labaran kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasancewar yau ce ranar Arfa. Za mu tattauna kai tsaye da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hawa Umar da yanzu haka take can ƙasa mai tsarki domin jin halin da alhazai ke ciki a wannan muhimmiyar rana. A can ƙasar Ghana kuwa musulmin da ke yankin yamma maso gabashin ƙasar wanda ya kunshi gundumomi 15 ba za su samu damar yanka lairarsu ba a bana. Domin jin komai ne dalili sai aka kasance tare da mu a cikin shirin. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafe da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Babale yake gabatarwa. Sannan za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraro. Waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin. Amma duk da farko sai a gyara zama a saurari cikakkun labaran duniya tare da Ibrahim Garba.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta sanar yau Talata cewa ta kawo ƙarshen binciken borin da Yevgeny Prigozhin ya jagoranci sojojin haya na kungiyarsa ta Wagner wajen yi. A wani bayani da kamfanin dillancin labaran Rasha ya yada, hukumar ta FSB ta ce waɗanda ke da hannu a borin sun daina duk wata aika-aika mai nasaba da wannan laifi. Dama ɗaya daga cikin sharuɗan kawo ƙarshen tawayen wanda aka cimma ranar Asabar shine ba za a tuhumi mayakan ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi yau Talata cewa ƙungiyar sojojin hayar ta Wagner na kan shirin miƙa masu sojojin Rasha manyan makaman da ke wajenta. Zuwa yau Talata ba a tabbatar da inda Prigozhin yake ba. To amma kafar yada koko yanar sadarwa da ke bibiyar lawalin jiragen sama ta nuna wani jirgi samfurin jet mai nasaba da Prigozhin ya sauka birnin Belarus a yau dinnan Talata. Yan sandan Turkiya sun ƙara ƙaimi a fatattakar mambobin kungiyar ƴan luwaɗi da matugo da dangoginsu LGBTQ tun bayan da suka kama goman mutane ranar Lahadi a wuraren da suka yi gangamin LGBTQ a lardunan Istanbul da Izmir. Gwamnan Istanbul ya ce ƴan sanda sun damƙe mutane wajen 113 da suka hallara a zagaye na 31 na tattakin ƴan LGBTQ ɗin a ranar Lahadi 25 ga wata. Makomar ƙasarmu ta dogara ne kan kare fasalin iyali da ɗabi'un ƙasarmu da kuma ɗa'armu. Abinda David Gul, gwamnan Istanbul ya faɗa kenan a kafar Twitter jiya Litini yayin da yake bayyana yawan mutanen da aka kama. Gul ya ƙara da cewa ba fa za mu lamunta da duk wani sha'ani wanda zai lahani ga yanayin iyali ba. Ƙasar Japan za ta maida Koriya ta Kudu cikin jerin amintattun ƙawayen cinikayyar ta a watan Yuli. A cewar gwamnatin ƙasar a yau ɗinnan Talata, tana mai yin watsi da matsayinta na shekara ta 2019 wanda ya biyo bayan wata takaddama tsakaninsu kan zargin cewa Japan ta bautar da mutanen Koriya a tarihinta. Wannan matakin wanda sakayya ce kan yadda ita ma Koriya ta Kudun ta maida Japan cikin jerin ƙawayen kasuwancinta na ƙwarai a farkon wannan shekarar. Shine mataki na baya-bayan nan a ƙoƙarin ƙasashen biyu ƙawayen Amurka da suke yi na inganta hulɗarsu. Ma'aikatar cinikayyar Japan ta ce duk wani kasuwanci da Koriya ta Kudu zai sake zama harka mai samun amincewar gaggawa daga ranar 21 ga watan Yuli. dangantaka tsakanin kasashen biyu kawayen Amurka ta dada yin tsami biyu bayan tarihi marar dadi na yadda Japan ta mamaye wato yankin ruwan Korea daga shekara ta 1910 zuwa 1945 tare da gallaza ma mutanen.
An jima kadan Garba wato Ibrahim Garba zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan ga tattaunawa da abokin aikin mu Haruna Shehu Mararaba Jos yayi da Hawa Umar da a halin yanzu take a can kasa mai tsarki domin jin halin da ake ciki kasancewar yau muhimmiyar rana ce ta Arfa.
To masha Allahu Malam Haruna a halin yanzu za a iya cewa abubuwa suna tafiya lami lafiya tun daga lokacin da aka debo alhazai daga muna inda suka kwana aka kawo su filin Arfa alhamdulillah. To abu kuma da za a iya cewa za a jinjinawa hukumomin Saudi shine a filin Arfa nan an yi tanti wanda alhazai ko kuma maniyata suke ciki wanda a ciki ne ma suka gudanar da tsayuwar Arfa su ko kuma suka yi tsayuwar Arfa su saboda a halin da ake ciki yanzu a garin Makka za a iya cewa ana fuskantar kolin zafin rana to domin a kare maniyata daga samun wasu matsaloli da suka danganci na zafi kamar abin da ake kira karancin ruwa a jiki dehydration a turance da kuma heat exhaustion da sauransu wannan shine yasa aka gudanar da tsayuwar Arfa a cikin 2020 to bisa ga dukkan alamu yanzu dai da na fito gashi nan motocin agajin gaggawa da ake kira da ambulance suna ta yawo in bukatar hakan ta taso to a halin da ake ciki yanzu dai za a iya cewa abubuwa suna tafiya kamar yadda ya kamata ba wani matsala.
To Hawa shin ya zaki bayyana fitowar jama'a a yau? Akwai rahotanni da ke nuna cewa a bana za a samu yawan jama'a da yafi na kowane lokaci a baya. Shin ya kika ga yawan jama'a?
To masha Allahu a gaskiya za a iya cewa an fito sosai dan 2020 ba a iya irga shi kuma za a iya cewa kowane 20 yana daukan kimanin ko akalla mutum 200 zuwa 250 kuma kowane 20 in aka leka za a ganshi a cike makil musamman ma da ake gabatar da aka yi taron gabatar da addu'a ga ƙasa da Najeriya wato tawagar malamai Najeriya waɗanda suka zo a wannan shekarar sun yi taron gabatar da addu'a ga ƙasar mu Najeriya to da yake jawabi a wannan taron shi shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Sheikh Abdikrullah Kulli Hassan yayi bayanin cewa kimanin alhazai ko kuma maniyata 'yan Najeriya 95,000 ne suka zo aikin hajjin bana na shekarar 2023 kuma a halin da ake ciki yayi maganan cewa Najeriya ita tafi kowa yawan alhazai da suka tsaya a ranar Arfa a yau kenan to za a iya cewa an fito gaskiya alhazai kuma 'yan Najeriya sun fito dan kamar yadda na yi bayani a baya har waɗanda suka samu larura na rashin lafiya hukumar Saudi ya ta dauko su a motar da ake dauka mara lafiya an kawo su kuma sun yi tsayuwar Arfa to za a iya cewa gaskiya an fito.
To Hawa kin yi maganar 2020 da aka tanada musamman ma a wajen hawan Arfa saboda zafin rana akwai rahotanni da ke nuna cewa hukumomin Saudi za su sauya wa alhazan Najeriya kimanin 10,000 shin kina da masaniya akan wannan lamari domin naji an ce tantin ma yayi karanci ma alhazan Najeriya?
Malam Haruna karancin tanti da aka samu tun jiya ne da alhazan Najeriya suka isa muna inda aka wannan shekarar a shekarun baya ana kayyade akwai kayyade shekaru wato ana duba a ga in alhaji ya tsufa da yawa ko kuma ana kayyade shekarun da suka zo aikin haji amma wannan shekarar an bari ne kowa da kowa ya taho sakamakon haka ne wato maniyata ko kuma alhazai daga Najeriya suka yi yawa wanda amina aka samu karancin tanti kuma shi shugaban hukumar Alhazai da sauran masu ta Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka dauki mataki na gaggawa wanda ajiyan ma ajiyan aka samu aka karawa maniyatan Najeriya tanti wanda aka za iya cewa kimanin Alhazan Najeriya 10,000 ne kuma aka sama musu muhalli ko kuma tanti amma anan filin Arfa ba a samu wannan matsalar ba.
To madalla Haruna Shehu kenan a tattaunawarsa da Hawwa Umar. Masu aro yanzu kuma sai rahoton mu da ya fito daga Ghana inda musulmi da ke yankin yamma maso gabashin Ghana da suka kunshi gundumomi 15 abana ba za su sami yankan layyarsu ba kamar sauran musulmi a fadin duniya sakamakon wata cutar dabbobi da ta barke a yankunan da aka ayyana kamar yadda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Idris Abdullahi shaida mana cikin wannan rahoton da za ku ji.
Hukumar lafiya ta Ghana ta ce ba za ta dage haramcin yanka sayarwa, safara da cin naman shanu, awaki da tumaki daga yankin ba, sai an yi wa kashi 70 cikin 100 na dabbobin allurar rigakafin cutar ta anthrax. Sai dai kamar yadda dan jarida Muhammad Zakuwa ya ce, duk da cewa ana gudanar da allurar rigakafi ga dabbobin, amma har yanzu bai kai ga garin Boko ba.
Kumni ne naku Muhammad Zakuwa daga Zara Radio Boko. Gaskiya anthrax disease ya outbreak a Far East Tanga, amma information da muka gada daga Upper East Regional Emergency Committee on Preventive of Anthrax Outbreak sun ce mana halin yanzu ya yadu cikin Upper East Tanga district daya har guda 6 ana nan ana massive vaccination amma har wa yau ba iya an killace vaccination nan kan dabbobin nan duka ba maganar da nake fadin ga cikin garin gana mu ba kuma ko dabba daya ba a tun vaccinate ba tukunna kuma mun samu information from reliable source cewa da aka fara ma vaccination nan ma'ana allura na rigakafi ko na na kiyaye su ba iya an samu an yi ma shanu ma ba tunda aka soma ana kan raguna ne da akuyoyi da sauransu amma sun ce halin yanzu nama bai safe mutum ya ci nama ba.
Babban jami'in lafiyar dabbobi na gundumar Boko Hussein Samson Majid yayi bayani kan dalilin da yasa suka haramta yanka da cin dabbobi a yankin.
Ciwo nan da ya shigo da ya affect cikin town nan sosai kuma ya affect nutritional abinga statue mutanen da suke within Upper East Region ma duka ba Boko ke ba. So saboda sin na abinda yasa ciwon nan ya zama dangerous ne kuma yawa ka dace wai da bari kowa yayin yanka kowa ya sai da dabba ba mu san filin da wani zai ta ya doko shi ya shigo ba kuma ya shiga sakani sai dai ya kashe mutane da yawa ya ba mutane da yawa masala.
A ranar Juma'a nan da ta gabata limaman masallatan Juma'a na yankin sun yi huduba ne akan musulmai su hakura da yin layyan bana domin cutar. Muftin garin Boko Sheikh Khalifa Muhammad Awwal ya ce
shi wanda ke da ilimin dabbobin shi ne babban karkaran da duka da kuke magana da shi ya ce ciwon nan duk dabban da ke da kafa hudu shi abun ya kama saboda shi jama'a mu sa hankali muna jin wasu maganganu na wasu mutane da ke bukatan a yassare musu a sauke musu an ce ba layya rashiya bata a hukumar Allah ya hakuri aiki Allah na da yawa in dai aiki Allah kake su akwai talakoki da marayu doki kudin ta kai ka ba talakoki da marayu akwai aiki addini da yawa musali fa matsayin layya cikin musulunci sunnatun ne mu sunna ce mai karfi ba farin labari
shin koya mazauna yankin su kamshi wannan sanarwa tambayar da naiwa Imran Madaha Boko kenan
aka shin gaskiya musamman a garin Boko wallahi jama'a Boko sun dauki wannan magana da mutunci kwarai da gaske har ya zo ya kai ma matasa yara sun ke bi gida suna wayar da kan mutane waɗanda ke kula da kurce suna kiwon raguna da shanaye ana musu
Dr. Patrick Abake, mukaddashin daraktan hukumar kula da dabbobi a karkashin ma'aikatar abinci da noma na Ghana, ya bayyana cewa ana aiwatar da matakan shawo kan lamarin, a inda ma'aikatar ta raba allurar rigakafi 100,000 ga dukkan gundumomin, kuma mako mai zuwa za a sake raba 100,000 domin a cimma wannan buri. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To madalla a gaida Idris Abdullah ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim Garba da cigaban labaran duniya.
To Hawa, Majalisar Dinkin Duniya ta ce farar hulan Afghanistan sama da 1000 aka kashe a tashe-tashen bama-bamai da sauran hare-hare tun bayan da kungiyar Taliban mai tsatsoran ra'ayi ta fara mulkin kasar daga shekara ta 2021. Wani rahoton da tawagar Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan UNAMA ta fitar yau Talata na nuna cewa farar hula wajen 1095 aka kashe tsakanin watan Agustan shekara ta 2021 da watan Mayun wannan shekarar, baya ga wasu kuma 2679 da aka ji raunuka. Rahoton ya ce akasarin waɗanda suka mutu din bama-bamai haɗin gida ne suka yi ajalin su a wuraren taron jama'a kamar su masallatai, makarantu da kuma kasuwanni. Tawagar ta UNAMA ta ce akasarin har-haren bama-bamai a haɗin gidan mayakan sunni ne masu alaka da wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa suka kai.
An gaida Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Asalin mazauna babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sun koka kan abin da suka bayyana da rashin yi da su a gwamnati da ma yin watsi da al'amarinsu. Ga Halima Abdulra'uf da cikakken rahoton.
Dan asalin birnin tarayya Abuja da yana kara mika koken nasa ne a yayin da ake raɗi-raɗin cewa akwai yiwuwar ba dan garin su ne zai dara kan kujerar ministan birnin ba, inda suka yi kira ga shugaban kasa Tinubu da majalisa ta goma da su tabbatar da cewa an yi musu adalci a wannan karan dan su sami damar cin gajiyar ababen more rayuwa kamar saura yan kasa. Malama Farida Odangi Suleiman, yar asalin garin Abaji na birnin tarayya Abuja ce kuma tsohuwar mai taimakawa tsohon ministan Abuja a mulkin shugaba Buhari, inda ta ce
Assalamu alaikum jama'a, mutanen FCT da kewaye. Ma FCT ba abin da zamu ce sai dai Allah ya mana mafita. Yau Abuja ta zama abin da ta zama, ana toye mana haƙƙi da yawa. A yanda muke yanzu a majalisar mu House of Reps guda biyu, majalisar Senate guda ɗaya na FCT. FCT yau mutanen da ke zaune cikin su da ƴan ƙasa da baki da suka zo taya mu zama mun funan da miliyan 6 yau. A zo a ce ya ka mutanen da ke wakiltar mu kenan. Jama'a kuna ganin haka yayi dai a mana adalci, sannan in kuka ga ƙauyukan ba abin da ake kai musu na development, sai dai kai kowa na hangayen da zai samu fili a Abuja ya samu ko ya siyar ko ya gina gidaje na haya na sayarwa. Shine muke gayawa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, muna roƙan shi, mun san yana da adalci, mun san ya san ya kamata dan Allah ya duba, ya kamata a share hawayen mutanen Abuja ainihin ƴan kasa.
Shi ma kwararre a aikin tsara birane wanda ya fito daga ƙaramar hukumar Kwali TPL Abubakar Sadiq cewa yayi
ɗaya daga cikin koken mu da yasa muke kirari ga wannan sabuwar gwamnati mai adalci ta samu ta waiwaye kukayen mu da muka dade muna gabatarwa, shine ai kokarin mu ma mu kasance cikin gwamnati. Kasancewar Abuja ba ta da gwamnati ta tsakiya wadda ke ba da dama a samu gwamna wadda zai iya zama wakili a siyasance. Bayan wannan tunda aka kafa tarihin Abuja ba taɓa samun ɗan ƙasa wadda aka cire aka bashi minista ya samu damar kasancewa a tsakiyar gwamnati, wato wadda za a iya yi kowane laraba ana zartar da abin da ya shafi hukumar zartarwa ƙasa, ta samu tana da ɗan ƙasa wadda ke ciki wadda zai iya gabatar da kokenta da sauransu. Muna kira da mai girma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu ya waiwaye koken mu ya ba mu tarihi da ba mu taɓa samu ba.
Barista mai nasara Kogo fitaccen masanin kundin tsarin mulki ne a Najeriya.
To tsarin mulki ya taho da tanaje-tanaje, kuma ƙarƙashin sashe na 303 na tsarin mulkin Najeriya aka bayyana kananan hukumomi guda 6 ko kuma gundumomin riko na Abaji da Kwale da Buhari da Kuje da Tsakiya Abuja, wato Amak da kuma Karu. Kuma babban birnin tarayya Abuja din nan nauyin gudanar da kuma ayyuka na kamar gwamna shine shugaban ƙasar Najeriya ƙarƙashin sashe na 301 da sashe na 299, sannan aka ce ƙarƙashin sashe na 200 da 174 shi shugaban kasa aka bashi dama yana iya nada minister ko kuma wani wanda yake zai zama wakilin shi ya rike mashi Abuja. To idan ana so a yi ma mutanen Abuja adalci to a kara musu yawan kujerun wakilci da suke da shi a majalisar dokoki ta tarayya. Maimakon a ce ai dan majalisar dattawa kwaya daya ne daga Abuja wato senator ko kuma ɗan majalisar wakilai mutum kwaya biyu. To ya kamata a kare wannan yawa din domin ita babban birnin tarayya Abuja ai ta aiki girman waɗansu jihohi a Najeriya. To idan ana so a yi ma mutanen Abuja adalci to a kara musu yawan kujerun wakilci da suke da shi a majalisar dokoki ta tarayya. Maimakon a ce ai dan majalisar dattawa kwaya daya ne daga Abuja wato senator ko kuma ɗan majalisar wakilai mutum kwaya biyu. To ya kamata a kare wannan yawa din.
Kazalika koken ɗan birnin tarayya Abuja dai ba sa wuce a kai musu ababen more rayuwa cikin gonmun garuruwa dake cikin gundumomin su bayan neman a rika baiwa ƴan asalin birnin damar ɗara kujerun minista, sanata, ɗan majalisar wakilai biyu da suke da shi. Nima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla an gaida Halima Abdulrauf. Masu taron kada dai a shafa'a wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koshi ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayarwa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba. Musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. Sai dai yawancin manoma a ƙasar sun koka cewa tallafin bai kai gare su ba.
Jama'a barkanmu da saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda yake zuwa daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka daga babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. To a yau dai muna tare da manoma a cikin wannan ƙasa tamu da zan tattauna da su a yau din nan. Akwai shugaban kungiyar masu fatauci sarrafawa da dillancin dabbobi Alhaji Ilyas Bulama da mataimakin shugaban kungiyar masu fatauci sarrafawa da dillancin dabbobi Alhaji Mamman Nur da Hajiya Amina Kabir Mala shugabar kungiyar mata manoma ta Najeriya da shugaban kungiyar matasa manoma Alhaji Abubakar Bamai Musa. Ina muku maraba da zuwa dukkan wannan zaure.
Yawa
to kamar yadda na gabatar da manyan bakina a yau ina tare da su za mu tattauna akan harkar noma a Najeriya. Waɗanne irin matsaloli suke fuskanta a ina ake ina aka kwana kuma ina za a dosa a harkar noma a Najeriya ganin cewa gwamnatin da ta shuɗe ta ware wasu makudan kuɗaɗe da aka ce manoma su je su karɓa domin tallafi na harkar noma a Najeriya nan. To waɗannan manoman yau za mu ji daga gare su shin sun samu wannan tallafin ba su samu ba me ya hana su sannan kuma daga nan ina za su me za su yi na tabbatar da cewa harkar noma ya bunƙasa a wannan ƙasa an sake inganta shi yanzu dai an samu sabuwar gwamnati a wannan ƙasa tamu Najeriya ƙarƙashin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima. Su ma din sun yi magana akan harkar noma da kuma za su yi kokari su inganta harkar noma a wannan ƙasa tamu. To bari mu fara da shugaban kungiyar masu fatauci sarrafawa da dillancin dabbobi a wannan ƙasa tamu Alhaji Ilyas Bulama. Bari mu ji daga gare ka Alhaji Ilyas. A ina kuke a yanzu? Shin a lokacin da aka yi wannan batu na bada tallafi na tabbatar da an inganta noma a Najeriya kun samu wannan tallafin?
A Najeriya ba mu samu ba kuma a shekarar da ta gabata duk da cewa gwamnatin Najeriya ta babba da tallafi akan harkokin manoma masu noman shinkafa, masu noman masara da sauran kungiyoyin manoma sun samu tallafi, amma mu a namu bangare mu da muke layin harkar dabbobi kiwonsu, fatauce su da sarrafa su, mun nema a hannun gwamnati a wannan program da suke na Amfobrowa waɗanda suka ba da kuɗaɗe. Wanda ne na gwaji ma a ƙalla mu gwada da mutum 7,000 a ƙasar nan. Ina jin abinda muka nema ma kaɗan ne a kan abinda aka ba a ƙungiyoyin manoma wanda ba su kai mu ƙarfi da yawa ba. Mun nemi biliyan 2.48 wanda a shekarar bara haka zancen ya sha ruwa ko da yake har yanzu na nan yana gaban CDM gwamna. Muna sa ran watakila kamar yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya jaddada cewa zai mai da hankali akan harkar da ta shafi dabbobi, watakila wannan bukata ta mu tabbiya.
Kuna da mutane 'yan ƙungiyanku har 7,000,000?
A'a, 7,000,000.
Oh, 7,000,000?
7,000,000.
7,000,000 a ƙasar baki ɗaya?
Eh, 7,000,000. Mu fara da 7,000,000 su ma su samu irin wannan tallafi da gona, na gona da ake ba mutane. Su jujjuya su yi kiwo su yi patinin su kai kasuwa su sayar. Mu ta mu kungiyar manufar mu shine ba za mu yi kiwo don mu sai da shanu kawai a nan ba, muna son mu fara kiwo mu fara fitar da naman nan namu daga Najeriya ya tafi wata ƙasa. Akwai kamfanoni da yawa da suke ƙasashen Dubai da ƙasashen Laraba na irin su Saudi da Qatar da suke neman nama daga nan Najeriya a dukkan shekara. To amma ƙarfinmu da yanayin dabbobin da yanayin cimakarsu ya sa ana cewa ba su kai international standard ba. To muna nan muna ƙoƙari ta wannan kuɗin da za mu samu mu yi kiwon da ya cancanta, wanda za a ce naman da zai fita daga Najeriya nama ne da kowace ƙasa ya shiga za a karɓe shi.
To kana nufin cewa kuna noman dabbobin nan musamman ƙila shanu saboda a samu wadataccen nama a gida? An samu wadata ne?
Muna yi don a samar da ingantaccen nama, wato in kin duba arewacin ƙasar nan da zarar damana ta wuce kaka ta yi, to shanu sun shiga cikin wani hali na yunwa da rashin abinci. Za ki ga saniya an jefa ta an yanka ta, kan a yanka ta ma ƙasusuwan ta a waje, so nama ma in kin gashi bashi da ƙoshin lafiyar da zai ba mutum sha'awa. Wannan muke so mu kawar, muke cewa ya kamata a ba mu kuɗi don a inganta harkar kiwon da kuma harkar fataucin, don wannan patinin program da muke so mu yi wata uku ne. In ka turke saniyarka ka ba ta irin abincin da jikinta ke bukata, ta gama girma a wata uku za ta shiga naman jikinta zai dogo, za a samu irin abin da ake bukata. Gaba biyu ne namu, akwai kiwo don nama, akwai kiwo don madara.
Masu sauraro, a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe, za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakiliyar mu Abuja Madina Dauda, sai kuma Julie Ladas Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla Baballe, sai mu ce Allah ya kai mu wani makon lafiya masu sauraro. Yanzu kuma za mu je ga shirinmu na ƙarshe, labaru a takaice.
To a takaicen, hukumar tsaron tarayyar Rasha FSB ta sanar yau Talata cewa ta kawo ƙarshen binciken boren da Yevgeny Prigozhin ya jagoranci sojojin haya na kungiyarsa ta Wagner wajen yi. A wani bayani da kamfanin dillancin labaran Rasha ya yada, hukumar ta FSB ta ce waɗanda ke da hannu a boren sun daina duk wata aika-aika mai nasaba da wannan laifin. ‘Yan sandan Turkiya sun ƙara ƙaimi a fatattakar mambobin ƙungiyar ‘yan luwaɗi da maɗugo da dangoginsu LGBTQ tun bayan da suka kama gwamnatin mutane ranar Lahadi a wuraren da suka yi gangamin LGBTQ a lardunan Istanbul da Izmir. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce farar hulan Afghanistan sama da 1,000 aka kashe a tashe-tashen hankula, wato da kuma hare-haren babagumai tun bayan da kungiyar Taliban mai tsatsauran ra'ayi ta fara mulkin kasar a shekara ta 2021.
To masu taro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci sai idan Allah ya kai mu da daddare wato karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon GMT da Ghana. Za a ji mu dauki da wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya karanto labarin duniya. Sai Julie Ladas Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan namu na yanzu. Hawa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC. Sai an jima idan Allah ya kai mu.